Wasu ‘yan bindiga da ake zaton ‘yan rajin Biafra ne sun kai wani sabon hari kan hedikwatar hukumar zaɓe ta ƙasa reshen jihar Imo da ke kudu maso gabashin Najeriya da sanyin safiyar yau. Wannan harin dai da bayanai suka nunar an kai shi ne ta hanyar jefa bumabumai inda aka tabbatar da ƙona wani sashe na tattara bayanai na hukumar ta zaɓe ta ƙasa a jihar Imo tare da ƙona motocin hukumar da kuma halaka mutane da dama. Rundunar ‘yan sanda Dan jihar ta Imo ta tabbatar da faruwar lamarin, haka kuma ta ce mutane biyar ne suka halaka. Rundunar dai ta ce an kashe jami'an ta biyu, kuma ita kuma ta samu nasarar halaka 'yan bindiga guda uku. Muhammad Barde shine kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar ta Imo.
Sun halaka guda uku, kuma makaman su wurin guda shida, amma kuma sai dai kuma sun kashe mana mutane. Sun kashe mana 'yan sanda guda biyu. A yadda haka dai mun kama wasu ma da rai.
Shi ma dai wani ganau ya ce.
It's about 10 poles from the INEC.
Yana cewa ne wasu 'yan bindiga ɗauki da makamai sun kai hari a ofishin hukumar zaɓe ta ƙasa da misalin ƙarfe 3 saura kwata na safiyar yau, kuma sun halaka mutane da dama. Na ga gawawwakin 'yan sanda biyu, kuma waɗannan har-haren sun yi matuƙar muni, saboda haka muna cikin zaman zillimi a jihar ta Imo sakamakon abubuwa masu fashewa da suka yi amfani da su. Shi ma wani da ke da masaniya ga har-haren na 'yan bindiga ya ce.
Sunana Suleiman Ibrahim Suleiman. Wato ƴan masu neman ƴancin kansu su ne suka kai wannan hari jiya a kaman ƙarfe 3, kuma Allah ya sa dai ba su ci nasara ba. An samu an kashe mutum 3, an kama kusan mutum 4 a cikin su. Wato gaskiya abin da suka sa, inda suka sa wutan, Allah ya kiyaye, ni barna da yake har ya sabawa sanin mutum ba. Barnan kaɗan ne, alhamdulillah. To dama can tana ta kokarinta a ƙarƙashin gwamnatin jihar Imo na wanda jagoranta yake gudanar distinguished senator Hope Uzodinma, yana iyakaci kokarin shi wanda duk south is the south side, kowa ya sani, ba wanda yake kokarin kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali da kare lafiya da dukiyoyi da rayukan mutane irin shi.
Yan bindiga IFOD dai waɗanda su ne ke rajin kafa ƙasar Biafra a yankin na kudu maso gabashin Najeriya, to a baya can sun lashe takobin cewar ba za su bari a gudanar da babban zaɓe ba a yankin na kudu maso gabashin ƙasar, inda suke tsananin kai hare-hare kan ofishoshin hukumar zaɓe ta ƙasa musamman a sassa daban-daban da ke yankin kudu maso gabashin ƙasar. Kuma wannan harin dai ga hukumar zaɓe shine sabo ful na baya-bayan nan da aka kai. Rundunar 'yan sandan jihar Ebonyi ta ce labudda sai an gudanar da babban zaɓe na ƙasa a jihar ta Ebonyi da ke yankin kudu maso gabashin ƙasar. Aliyu Garba shine kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar.
Kamar yanzu mu a nan jihar Ebonyi, mun riga mun gama shirye-shiryenmu komi da komi. Muna bakin ƙoƙarinmu kuma muna yi, kanmu yana haɗe da mu da sauran jami'o'in ma'aikata. Zaɓe da masu zaɓe, in Allah yarda, they will be well protected. Za mu ga cewa in Allah yarda ba wani abu, za a yi wannan zaɓen form 2023 in Allah yarda a cikin zaman lafiya, ba tare da tsangwama ko wani abubuwa ba da zai iya jawo wani abu.
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.